أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، Imam Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saki bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka. Bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahangana addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfanar da mu cikin abin da za mu ambata insha Allah. Darasin da ya gabata muna cikin bayani ne dangane da abin da ya shahi duniyan da aka fi so da kuma duniyan da aka fi kyama, inda muka yi bayani kan cewa duniya ba gaba ɗayanta bane ta kasance abin kyama. Duniya idan ta kasance wasila zuwa ga lahira, idan ta kasance wurin da mutum zai gina lahiran shi, wurin da mutum zai shubka lahiran shi, to wannan duniya abin so ne, abin kauna ne. Wannan bai saba ma son Allah subhanahu wata'ala ba, haka nan wannan bai saba ma son lahira ba. Kuma mun ambace ayoyi daban-daban wanda suka yi bayani dangane da haka a cikin Alkur'ani mai girma, ta inda muka samu wannan natija a tabbace an cewa Alkur'ani mai girma yana kallon wannan duniya a matsayin wasila da kuma alkhairai da falala da albarkatai na Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan doron ƙasa, wanda ya dace kasance ɗan adam ya amfani da su domin ganin cewa lahiransa ya gyaru, domin ganin cewa ya samu dacewa cikin duniyarsa da lahiransa. Insha Allah, da fatan mun amfana a cikin darussan da suka gabata. Cikin wannan darasi din ma za mu yi sa'ayi mu ga cewa mu ambace sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da ma hadisai na iyalan gidansa tsarkaka, wanda suka yi bayani shigan bayanan da ayoyin Alkur'ani suka yi dangane da cewa duniya akwai duniyar da ake so, akwai kuma duniyar da ake kyama. Duniyar da ake kyama ita ce bayanai suka gabata cikin darussan suka gabata cikin ayoyi masu girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da ma'ana iyalan gidansa tsarkaka. Amma cikin wannan darasin, cikin wannan hadisan da zamu ambata, kawai zai keɓance kenan duniyar da aka fi so kuma aka fi bege, kuma ya dace ya kasance mutum ya amfani da ita domin lahiransa a cikin bayanai na ma'asumi alaihi wassalam. Saboda haka muna da bayani al-misali in mutum ya koma zuwa ga wasa'ilu shi'a na marhum Hurul Amili, wanda ya yi bayanai akalla ya keɓe babi wanda ya kira sunan babin istihbabul isti'anati bid-dunya 'ala al-akhirah. Watan akalla ya ambace riwayoyi guda goma a cikin wannan babin, wanda ya nuna unwanin babin shi ne kasatun istihbabin mutum ya kasance ya nemi taimakon duniyansa a kan lahiransa. Wata musahabi ne mutum ya nemi duniya domin ya zamanto ya gara lahiran shi. Wannan bai saba ma addini ba, wannan bai saba ma son Allah subhanahu wa ta'ala ba, haka nan wannan bai saba ma son lahira ba. Saboda haka muna iya ganin hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, musamman daga cikin wannan hadisan da ya ambata, za mu ambace sashe daga cikinsu. Wato shi, kamar da muka ambata, shi Sheikh Al-Hurul Amuli ya ambace ruwayoyi guda goma a cikin wannan babi, kuma da ya nuna mustahabi ne ya kasance mutum ya nemi duniya domin ya kasance ya isti'ana da shi kan lahiransa. Daga cikin hadisan da ya ambata akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda yake cewa ni'mal aunu ala taqwallah al-gina, yake cewa madalla da abin taimako akan bin Allah subhanahu wata'ala, akan tsoron Allah subhanahu wata'ala, menene wannan abin taimakon? Yake cewa al-gina, wadatuwa. Watan wadata kenan abin taimako ne akan jin tsoron Allah subhanahu wata'ala, abin taimako ne akan bin Allah subhanahu wata'ala, abin taimako ne akan gudanar da addinin Allah subhanahu wata'ala. idan Allah subhanahu wata'ala ya baka wadata to ya baka makami mai ƙarfi kuma ya baka abin taimako mai ƙarfi wanda zai taimake ka akan bin shi ni'ima ne wanda ya kamata kai amfani da shi kenan a wurin bin Allah subhanahu wata'ala ba a wurin sabon shi ba in mutun ya kasance yayi haka duk ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mana sawa'an ni'imomi ne wanda su kasance na zahiri ko kuma ni'imomi wanda su kasance na batini Allah subhanahu wata'ala ya ba mu su ne ba don wani abu Allah subhanahu wata'ala ya hore mana su ne ba don wani abu sai dan mu nemi taimako da su a wurin bauta masa a wurin jin tsoron sa a wurin gyara lahirar mu wal a'uzu billahi idan ya kasance mun yi amfani da su wurin sabon Allah subhanahu wata'ala to wannan ya kasance kenan ba mu gode ma ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mana ba mun kafirce ma ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana saboda haka kuma uguba Allah subhanahu wata'ala kusa take ga mutanen da suke kafirce ma ni'imar Allah subhanahu wata'ala kamar da yazo cikin sashen hadisi almisali akwai hadisi daga Imam Ridha sallallahu alaihi wanda yake cewa zunubin da yafi gaugawa Allah subhanahu wata'ala ya kama ma abucin shi tunnan duniya shine kufranun ni'ima kafirce ma ni'ima idan Allah subhanahu wata'ala ya maka ni'ima godewa ya kamata kai ka sa ta hanya na Allah subhanahu wata'ala hanya na tsoron Allah subhanahu wata'ala hanya na gyara lahiranka sai Allah subhanahu wata'ala ya kara maka domin Allah subhanahu wata'ala ya ce la in shakartum la azidannakum idan kun gode zan kara muku wala in kafartum inna azabi la shadid idan kuma ku kafirce ma ni'imata Allah subhanahu wata'ala ce to azaba na yana da tsanani ga masu kafirce ma ni'imata kenan abin da ya dace kasance mutun yayi amfani da duniyar shi akan tsoron Allah akan bin Allah subhanahu wata'ala akan gyara lahiran shi irin wannan duniya din ko kuma irin sa'ayi domin samun irin wannan duniya din bai saba ma son Allah subhanahu wata'ala ba abin kauna ne abin so ne kuma ya dace ya kasance mutun ya neme shi haka nan cikin wani hadisi muna da hadisi daga Imam Sadiq alaihi salam wanda yake cewa Imam Sadiq alaihi salam ginan yahjuzuka an zulm khairun min faqrin yahmiluka ala al-ithm yake cewa wadata wanda zai kare ka ya hana ka yin zalunci wannan shi yafi talaucin da zai azaka akan sabon Allah subhanahu wataala watan dewa daga cikin bayan Allah subhanahu wataala idan mun duba so dewa talauci yakan azasu ya zamanto sun ji sun sa amma Allah subhanahu wataala wani zai sai da addinin shi saboda talauci wani zai zubar da mutuncin shi saboda talauci kenan wannan muna ai ganin kenan matsala ne ga addinin mutum matsala ne ga mutuncin mutum abin da ya dace ga talaka na'am ba dan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka da talauci ba shi yasa mutum za ka kasance ka je ka saida addinin ka ko ka je ka zubar da mutuncin ka a'a da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka da talauci yana bukatan ya ganka kai hakuri kai tahammuli kuma kai kana'a ka isu da abin da yake kadan kuma ka gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan abin da Allah ta'ala yake bukata da kai kenan kamar yadda yake da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe ka da wadata cikin bayanan da suka gabata mun ce da wadata da talauci dukkanin su Allah subhanahu wata'ala yana jarraban mutum da su idan Allah subhanahu wata'ala ya wadatar da kai Allah subhanahu wata'ala na bukatan ya kasance kenan ka ji tausayin talakawa ka taimaka musu ka hidda haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala ka riƙa ayyukan alkhairi in kai haka ka ci jarrabawa in kuma sabani haka kai ka fada cikin jarrabawa kamar da yake shi ma talaka in yi sabani a haƙuri da kana'a ya fada cikin sabo bai ci jarrabawa ba saboda Imam Sadiq alaihi salam cikin wannan hadisi yana ce mana wadata wanda zai kare ka daga yin zalunci watan daga shiga cikin haƙoƙin mutane ko shiga cikin dukiyoyin mutane ko abin da ya kama da haka nan wannan shi yahi talauci wanda zai ingiza kai zuwa ga sabon Allah subhanahu wataala kinan wannan yana nuna mana mutun ya nemi wadata wanda zai hana shi zalunci bai saba ma son Allah subhanahu wata'ala ba, bai saba ma son lahira ba, kuma ba a lissafa wannan a cikin son duniya ko kuma kaunan duniya ko fifita duniya akan lahira, a'a wannan shi kankan shi ibada ne, bin Allah subhanahu wata'ala ne, sannan abin bege ne, abin so ne. Shi yasa muna da wani hadisi shi ma wanda ya zo daga Imam Sadiq alaihi salam, wanda sakamakon ɗaya daga cikin sahabban shi sun zo a wurin shi, ta ɗaya daga cikin sahabban shi ya zo wurin Imam Sadiq alaihi salam, sai yake tambayan shi, yake cewa annahu qala lil imam an ahadi ashabil imam Sadiq alaihi salam, daga ɗaya daga cikin sahabban Imam Sadiq alaihi salam, annahu qala lil imam, kan cewa shi ya ce ma imam alaihi salam, wallahi inna lanatlubu ad-dunya wa nuhibbu an nu'taha, yake ce ma imam Sadiq alaihi salam, yace ya rantsa da Allah su suna son duniya kuma suna son a ce Allah a ce an ba su wannan duniya, da wato suna fatan Allah ya ba su duniya, suna son duniya din kuma suna fatan Allah subhanahu wataala ya ba su wannan duniya din. فقال عليه السلام سي امام الصادق عليه السلام يتي مسا تحب ان تصنع بها ماذا منين كي سونكا ايكتا دا wannan duniya din da kake so kuma kake fatan ya zamanto Allah ta'ala ya baka ita. قال سي كي cewa a'udu biha ala nafsi wa iyali, zan nemi taimako da wannan duniya din akan kaina in biya bukatuna, haka nan kuma in biya bukatun iyalaina. Wa asilu biha, hakanan kuma zan sa da zumunci na, zan taimaka makusantana da makwabtana. Wa atasaddaqu biha, hakanan kuma zan yi sadaka cikin wannan duniyar da Allah subhanahu wataala zai bani in har ya bani. Wa ahijju wa atamir, hakanan kuma zan yi haji, hakanan kuma zan yi umra. To wannan kenan gayan abin da yake bukata kenan idan Allah subhanahu wataala ya bashi duniya, kuma shi yasa yake son duniya din. Fa qala Abu Abdullah alayhi salam, sai Imam Sadiq alayhi salam yake cewa laysa haza talabud dunya haza talabul akhirah, yake ce masa wannan ai ba a kiran shi neman duniya, wannan neman lahira ne. Kenan don ka roki Allah subhanahu wataala ya baka duniya don kai waɗannan ayyuka din na alkhairi, ka biya bukatunka, ka ruwa makanka asiri, ka tsare mutuncinka, ka biya bukatun iyalinka, ka ruwa musu asiri, ka tsare mutuncin su, hakanan kuma ka taimake makwabta makusantanka, hakanan ka sada zumuncinka da wannan duniya din, hakanan kai haji kai umra, wannan bai saba ma san lahira ba, wannan kuma ba a kiran shi san duniya, wannan san lahira ne, kamar yadda Imam Sadiq alaihi salam ya ce. Kenan wannan yana nuna mana kenan akwai duniya wanda ake so, akwai duniya wanda ake kyama. Inda irin wannan duniya din ne wanda zaka yi ayyukan alkhairi da shi, wannan abin fata ne, kowa na fatan ya zamanto ya samu wannan, kuma neman lahira ne hakikatan. Saboda haka kenan zamu iya kammalawa da cikin wannan bahasi dangane da hadisan da muke ci gaba da ambato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa tsarkaka, inda zamu ga kenan al'amarin duniya mutum zai neme shi da unwanin ya zamanto ya taimaka ma lahiransa, to wannan abin so ne, da unwanin ya zamanto ya aikata ayyuka na alkhairi ya taimaki mutane, wannan abin so ne. Amma in ya kasance mutum zai nemi duniya ne saboda ya shakata, saboda ya sake, saboda ya abin da ya ga dama, wannan kuskure ne, wannan bai dace ba kukara. Shi yasa ya zo daga Imam Ali ibn Musa ar-Rida alaihi salam wani hadisi wanda yake cewa la yajtami'ul mal illa bi khisalin khamsa, dukiya ba zai taru ba sai da dabi'o'i guda biyar. Duk wanda kaga ya tara dukiya to ba yana ya tattara waɗannan dabi'o'i guda biyar, bi bukhlin shadid, da ruwa da maƙo mai tsanani, wa amalin tawil, da guri wanda yake mai tsawo wa hirsin galib da kwadayi wanda ya rinjaye wa qati'atir rahim hakanan kuma da yanke zumunci wa isarid dunya alal akhirah da kuma zaben duniya akan lahira wato wanda suka kasance suna tara dukiya ba su bada haƙin shi kawai suna tara dukiya saboda duniya dan dukiya su dai su tara kawai to galiban waɗannan sifofin guda biyar suna tare da su za ka gansu da rowa za ka gansu da mako za ka gansu da kwadayi gashi nan dai annabi imam rida alaihi salam ya bayyana da dogon guri hakanan kuma suna yanke zumuncin su ba su taimaka makusantan su ba su taimaka makwabtan su hakanan suna fifita duniyar su akan lahiran su wannan kenan zamu iya ganin duniya akwai duniya abin nema akwai duniya abin kiyama kamar yin da muka gani cikin waɗannan bayanai wanda suka gabata wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin